ikone akwai salama chan kuma babu ciwo chan babu mutuwa samsam har abada birni da babu mutuwa birni da babu damuwa sai an kinta ake shiga sai ka kinta sai ki kinta sai mu kinta domin mu shiga Say my name.